Dem who say I saw the waka. Inazua, baba teluka chira bing awa. Muhimagana, nafari imbiki salama. Kikulani ma, nami kine koko banyiba. Dana Ankara, senaga ita mapana mata. Banyi kama da kazami ba naga kina kuma kallona dan Allah kar da ki ja baya kar ki kore batun Musa fada min in ba ki sona insan ya zan da raina insan inda zan kama da dai so ne ki bani kauna naji wasu sun ce muna kama ke ma kin ji yarinya fada kin san ita soyayya kauna ke sawa abi ya zuciya kar ki karne dan Allah kula wayo
ganinki nayi bana kuma zan so ki kai ni gida dan yin je in kalle yan uwa to su gani ban su musamman saya kudin ki zalabiya ko gobe ne da sassafiya raba goro musan falala wayo ni soyayya ban madara daga wasa sina jina fada zuciya kuma ta koka ciki kamar an sassarka.